أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه. بايعك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Alhamisi. Yau muna 17 ga wata na 8 shekara ta 1439 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace wa 3 ga wata na 5 miladiya ta 2018. Insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam, min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha. Wannan zai zamanto darasi na 30. Malam yana mana magana akan abin da ya shafi sujada, kuma da irin yanda manzon sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wajibcin samun nutsuwa a cikin ita wannan sujada, wanda kusan shine magana da muka tsaya akai, da malike cewa wujubul itminan baina sajdatayn, wajibcin samun nutsuwa tsakanin sujada guda biyu. Lokacin da kai sujada ta farko ka taso kahin ka je ta biyu, ana buƙatar ka samu wani lokaci ka dan nutsu ka je sai ka koma sujada ta biyu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ya kasance haka yake yi, kuma ya umurci Khallar ibn Rafi'u akan shi ma ya rika yin haka. Haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita wannan zama kusan irin tsawaitawa ko kuma jima wanda yake yi a cikin sujada. Idan ya taso daga sujada ta fari kan yaje ta biyu, zaman nan da yake yana ɗaukar lokacin da ya kai kusan jima da yake a cikin sujada. Shine malike cewa wa ahyanan yamkuthu hatta yaqula alqa'ilu qad nasiya. Wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaman dake tsakanin sujada guda biyu yana daukan lokaci sosai, yanda har wani mai fada zai iya cewa anya ko manzon Allah bai mance ba cewa tsakanin sujada guda biyu ne, irin tsabagen yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake jimawa. To yanzu bayan waɗannan abubuwa suka gabata, yanzu al-azkaru baina sajdatayn. Lokacin da ka taso daga sujada ta fari kafin ka koma ta biyu, me ya kamata ka ce, wani irin zikiri ake a wannan waje? To shine malai yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqulu fi hadhihi al-jilsa. Ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fada a cikin irin wannan zama, kenan wannan zaman dake tsakanin sujada guda biyu. Kalar addu'a ta fari yana ce Allahumma, malaiyace wa fi lafzin rabbi, wani lokaci manzo Allah ya ce Allahumma, wani lokaci kuma ya ce rabbighfirli warhamni washburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Wannan ita ce manzo Allah yake karantawa tsakanin sujada guda biyu. Ga ma'ananta, yana cewa ya Ubangiji ka gafarta mini, ya Ubangiji ka yi mini rahama, ya Ubangiji ka dora ni, washburni kamar misalin dorawa ne, bi ma'ana ya Ubangiji ka daidaita ni akan al'amuran ibada gaba daya, warfa'ani ya Ubangiji ka ɗaukaka matsayina, wahdini ya Ubangiji ka shiryar da ni, wa'afini ya Ubangiji ka bani lahiya daga kowace irin fitina, kuma ka bani lahiya a gangan jikina, warzuqni ya Ubangiji ka arzuta ni. To wannan bakkan damiyar addu'a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin ta tsakanin sujada guda biyu, wanda kaga alherin da ke cikin ta iya da yawa. Abin da ke kan mu yi kokari matuƙa ya ga mu ga cewa irin waɗannan addu'o'i muna karanta su. Malai ya ce wa taratan, wani lokaci kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, kamar yadda ya zo a cikin sunan na Ibnu Majah, malaci bi sanadin jayyidin, da sanadi ingantacce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rabbighfirli rabbighfirli, yana maimaita haka sau uku kamar da Imam an-Nawawi ambata a cikin littafin al-Azkar. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ubangiji ka gafarta mini ya ubangiji ka gafarta mini ya ubangiji ka gafarta mini kenan idan waccan bata harratu ba sai ai kokari kai sai a harrace wagga rabbighfirli zaka yi mata su uku rabbighfirli 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 tsakanin sujada guda biyu to anan zaman da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi a tsakanin sujada guda biyu kamar yadda bayani ya dan rige ya gabata a baya ƙarin bayani zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsakanin sujada zuwa sujada ta biyu kalan zama guda nawa ne guda biyu guda biyu ne rak hay'a ta farko ko kuma a ce kala na farko shine aliftirashu aliftirashu shine ka shimfida kafarka ta hagun sai ka zauna a samanta sai ka kafa kafarka ta dama kuma ka lankwasar da yatsotsin kafar naka na dama su rika kallon alqibla kamar yadda muka faɗi a wancan sati biyu da suka gabata to wannan ita ce kala ta farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sai malai yake cewa wahiya mashru'atun fi thalathati amakin kuma irin wannan zama an shar'anta shi a wurare guda uku wuri na farko kenan iftirash ana yin shi a cikin sallah wurare guda uku wuri na farko aljulusu baina sajdatayn a tsakanin sujada guda biyu zaman da zaka yi sai kai al-iftirash ka shufuda kafarka ta hagun sai ka zauna a samanta kafarka ta dama kuma sai ka kafata ka kallon wasu yatsotsin nata su kalli gabas to zaka yi shi a tsakanin sujada guda biyu ka taso daga sujada ta fari kafin ka je zuwa ga sujada ta biyu wannan shine wuri na fari wuri na biyu al-julusu lit-tashahhud al-awsat yin zama a lokacin da za ka yi tahiyya ta tsakiyar sallah kenan ana nihin sallar da take da raka'a guda hudu ko kuma take da raka'a guda uku wanda ake mata sujada guda wannan ta zaman tahiyya guda biyu to in ka zo yin zaman tahiyya na tsakiya kenan misali azhar ce kai raka'a guda biyu zaman tahiyya da za ka yi sai kai al-iftirash haka al-asr haka magriba haka sallar isha'i wannan shine wuri na biyu kenan sallar da ake mata tahiyya guda biyu a tahiyya ta tsakiya mana tahiyya ta farko sai kai irin wannan zama na al-iftirash wuri na uku malai ce fil julusi litashahhudi fi salati zata tashahhudi al-wahid ka salati al-fajr yin zama na tahiyya ta karshe game da sallar da take da zaman tahiyya guda ɗaya tak ita ce sallar asuba da sauran irin nafiloli wanda ake yin biyu wanda ta zama tahiyya ɗaya ake musu to wannan shi ma an ka zo kana da daman da za ka yi al-iftirash kenan wurare guda uku ne tsakanin sujada guda biyu da sallar da take da raka'a guda hudu in an zo tahiyyar zaman tahiyya na fari ana iya yin al-iftirash sannan kuma sallar da take da raka'o'i guda biyu wanda take da tahiyya ɗaya ana iya yin iftirash idan aka zo yin zaman tahiyya wannan ita ce al-hay'atul ula yanayi na farko kenan yadda ake zama a cikin sallah na iftirash shine kenan ka shimfida kafar hagun ka kafa kafar dama asim sake wada magani iftirash yawwa ka kafa hagun an shimfida ta kuma an zauna a samanta kafar dama kuma an kafa ta kuma an lankwasa yatsotsin sun kalli gabas to sai kalan zama na biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a tsakanin tahiyya a tsakanin sujada guda biyu shine zama na al-iqa'a akwai wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan shi akwai kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni akan ayi shi bal manzo Allah ya ma aikata a cikin sallolin shi to anan zaman al-iqa'a wanda aka yi umarnin cewa mutum ya yi shi tsakanin sujada guda biyu shine idan ka taso daga sujada ta fari sai ka kafa kafafuwanka da na daman da na hagun din gaba daya a saman diddigen kafafunka sai ka zauna su kuma waɗannan yatsotsin kafan naka sai ka lankwasa su kalli gabas wannan shine al-iqa'a wanda addini ya yi umarni akan a yi shi a cikin sallah amma a wuri guda ɗaya tak tsakanin sujada guda biyu to shine anan malai yake cewa wa huwa thalasu sifatin zamana al-iqa'a kusan kala uku ne daya daga cikin su an yansi ba ya kafa kafahun shi idan ya kafa su sai ya zauna shi kuma a saman kasa an gane kenan ka kafa kafahunka ai su kuma sai ka zauna kai a saman kasa ina kuzamta shi asu a saka hu sai saka hu duk kuma nan duka biyu ka saka wacce ita ma ta kawo yawa to haza yawa to irin wannan zaman an hana shi ba a yi shi a cikin sallah haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a kala na biyu shine mutun ya kafa kafahun shi guda biyu sai ya zauna a saman diddigen shi to wannan shi kuma shine akai umarni a yi zaka iya yin shi tsakanin sujada guda biyu amma ba kullum ba manzalla yana yin haka ahyanan wani lokaci kenan sunna shine wani lokaci kai iftirash wani lokaci kuma kai mi al-iqa'a na'am a ba ta hiya da shi na'am al-istiraha istiraha zamu zo kanta gaba jalsatul istiraha zamu zo kanta a kenan iqa'a akwai wanda yake an hana shi akwai wanda kuma addini ya ba dama a yi shi kenan ka kafa kafahunka guda biyu ka zauna a saman kasa wannan haramun ne ka kafa kafahunka guda biyu sai ka zauna a saman diddigen ka wannan shine aka maka umarni a wuri daya a cikin sallah shine tsakanin sujada guda biyu kuma shi ma ba kullum ba to da sauran bayanan da suka gabata a lokacin da muka karanta zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsakanin waɗannan sujadan guda biyu sannan malai yake cewa bayan rabbi ghafirli rabbi ghafirli rabbi ghafirli sai uku sai ce wa kana yaquluhuma fi salatil layl manzon Allah yana fadin waɗannan addu'o'i guda biyu a cikin sallar dare a tsakanin sujada guda biyu addu'a ta fari allahumma ghafirli warhamni washburni wa'afini wahdini wa'afini warzuqni wannan kala ta farko kala ta biyu rabbi ghafirli sai uku manzon Allah yana fadin su a cikin sallar dare to kenan ba za a hade su a sallar farilla ba ko ya yake za a hade su a cikin sallar take ta farilla zan karanta wani abin da malam ya kawo anan malam yake cewa qala al-musannifu fi sifati salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aliqan ala hadha al-mawdu' aw ala hadha al-mawdi' yace wala yanfi dhalika mashru'iyyata hadhihi al-awrad fi al-fard li'adami wujudi al-farq baynahu wa bayna an-nafl muhammad nasiruddin al-albani Allah mushi rahama yake cewa la yanfi dhalika mashru'iyyata hadhihi al-awrad fi al-fard yace dan an ce wa kana yaquluhuma fi al-fard fi salati al-layl ba yana kore fadin su bane kuma a cikin sallar take ta farilla da ce yana fadin su a cikin sallar dare ke na sallar nafila to ba yana nuni bane akan ce a ba za ka iya fadin su a cikin sallar ta farilla ba dan ni malai yace li adami wujudil farq bainahu wa bainan nafli saboda babu wani bambanci tsakanin sallar farilla da sallar ta nafila abubuwan da ake yi wa rukui sujada tasowa daga wane ne da kaza duka iri ɗaya ne kenan abin da ya tabbata a cikin sallar nafila za a ɗauko shi a kawo shi a yi idrajin shi a cikin sallar da take ta farilla malai yace wa bihaza kuma da wannan magana ya qulu shafi'i wa ahmad wa ishaq al-imamu shafi'i da imam ahmad imam ahlus sunna wal jamaa da ishaq ibn rahuya duka sun tayi akan ana iya yin a za a karanta su a cikin sallar take ta farilla sai ya ce waya rauna anna hadha jaiz fil maktubati wat tatawwu suka ga cewa ai ya halatta a karanta waɗannan kalan addu'o'in guda biyu a cikin sallar da take ta farilla da sallar da take ta nafila sai ya ce kama hakahu tirmizi kamar da imam tirmizi ya hakaito irin wannan magana kuma wa zahaba ila mashru'iyyati zalika al imam at-tahawi aidan kenan wanda daga cikin malamai imam at-tahawi shi ma ya tayi akan cewa za a iya dauko waɗannan addu'o'in guda biyu a karanta su a tsakanin sujada ta farko idan aka taso aka zauna kan aje zuwa sujada ta biyu al imam at-tahawi ya hadi wannan magana a cikin littafin shi mushkilul athar haka kuma da wasu daga cikin malamai gaba ɗaya sun ce akan ba abin da zai hana ya zamanto an karanta waɗannan addu'o'i a cikin sallah wadda take ta farilla don haka ko ka ɗauki wacce addu'a ta farko ka karanta tsakanin sujada guda biyu ko kuma ka dauki wannan addu'a ta biyu ka karanta a cikin sujada guda biyu a cikin sallar farilla haka in ya tabbata malik ya ce summa kana yukabbiru wa yasjudu as-sajdata ath-thaniya yanzu ya zo ya zauna ga irin zaman da zai kuma ga abin da ya karanta a cikin wannan zama to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai koma zuwa ga sujada ta biyu sai malik ya ce wa summa yukabbiru sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai yayi kabbara idan yayi kabbara kuma wa yasjudu sajdata thaniyata sai yayi sujada ta biyu sai yaje zuwa sujada ta biyu sai ce wa amara bidhalika almusi'a salatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci khallalu dar rafi akan yayi haka idan yazo cikin sallah fa qala lahu ba'da an amarahu bilitminan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khallalu dar rafi bayan ya umurce shi akan ya samu nutsuwa a cikin sallar shi sai yake ta bayan ya umurce shi akan bilitminan baina sajdatayn ka samu nutsuwa tsakanin sujada farko zuwa sujada ta biyu ga irin zaman da za ka kai ga abin da za ka karanta sai yake ce mishi summa taqulu sannan ka ce Allahu akbar sai ce summa tasjudu sai ka ce Allahu akbar sai ka tai zuwa ga sujada ta biyu sai ce hatta taqma inna mafasilaka har sai gabbanka in ka tai sujada nan ta biyu sai sun nutsu kowace gaba ta kama wurinta ta kama dam to kan ayi so ka karanta azkar din da za ka karanta kai addu'o'in da za ka yi in yi su tukun ka dago kanka daga karanta irin waɗannan ababai ka san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana jima'a cikin sallah summa fa'al zalika fi salatika kulliha sai manzo Allah ce ka aikata haka kuma a cikin sauran sallarka gaba daya summa fa'al zalika fi salatika sai ka aikata irin haka a cikin sallarka gaba daya sai ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallama yarfa'u yadayhi ma'a hadha takbiri ahyanan wani lokaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan kabbara da zai zuwa ga sujada ta biyu yana daga tafin hannayen shi yace Allahu akbar yana zaune nan sai daga tafin hannayen shi aje su sai ya je zuwa ga sujada amma ahyana wani lokaci kenan rishin yin shi gaba daya an bar wannan nau'in sunna yin shi kowane lokaci kuma ya saba wa sunna tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ba kowane lokaci yake ba kenan wani lokaci kai wani lokaci kuma ka bari wannan shine sunna ahyanan malaika ta wa kana yasna'u fi hadhihi sajada mithla ma sana'a fil ula manzalla yana aikatawa a cikin wannan sujada ta biyu kwatankwacin abin da yake yi a cikin sujada ta fari meye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake a cikin sujada ta fari idan ya tahi yana tabbatar da tafin hannayen shi guda biyu ya nisantar da damtsar shi ko daga hakarkarin shi ba haka nan kuma ya meke gadon bayan shi haka kuma ya lankwasa yatsotsin shi na kafa su kalli alqibla ya tabbatar da goshin shi da hancin shi sun taba kasa to irin yanda ya tafari na haka yake in ya tsanya je sujada ta biyu ma sallallahu alaihi wasallama kenan shine anan bale ka mana cewa yana aikatawa kwatankwace yanda yake aikata a cikin raka'a ta farko kenan ba sai ya sake ambato maka ba Allah da kaza da kaza da kaza tunda ya hudi maka a sujada ta farko kenan ba sai ya sake maimaita maka ba shi anan to anan malam yayi ta'aliqi malam yake cewa daga cikin masail din da zamu samu a gargashin wannan magana da aka yi sai ya ce al mas'alatul ula fihi bayan mashru'iyyat hadha dhikr alladhi awradahu al musannifu rahimahullahu ta'ala bayna sajdatayn a cikin wannan babi da muka karanta akwai maganar kawo addu'ar da ake yi tsakanin sujada guda biyu kamar yadda malam ya kawo mana ita a wannan waje to kuma kowace ɗaya daga cikin biyun nan zaka iya karantawa sai mu koma cikin littafin malik ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallama yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbir sai ya ce ahyanan wa kana yasna'u fi hadhihi sajada mithla ma sana'a fil ula sai ya ce thumma yarfa' ra'sahu mukabbiran yanzu yayi sujada ta biyu yayi duk abin da ya kamata a ce yayi sai ya dago kanshi daga sujada ta biyu yana mai cewa Allahu akbar sai ce wa amara bidhalika almusi'a salatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci wannan mutumin da ya nuna na sallar shi wallahi shi da suna khallalu dar rafi' fa qala lahu sai manzo Allah yake ce mishi ba'da an amarahu bisajdati thaniyati kama marra bayan manzo Allah ya umurce shi akan yayi sujada ta biyu sai manzo Allah ya ce mishi summa yarfa' ra'sahu fayukabbir sai ya dago kanshi daga sujada ta biyu yana cewa Allahu akbar wa qala lahu sai manzo Allah ya ce wa khallalu dar rafi' ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجَدَةٍ sannan ka aikata irin wannan abin da na koya maka a cikin kowane ruku'in ka a cikin kowace sujadan ka kenan abin nan da ya koya mashi a cikin raka'a daya a sauran raka'o'in da za su zo na sallah su ma ina shi ne zai saki aikata ma kenan ba hece mashi wannan tashi ka miƙi ka tsaya hallo in ka miƙi ka tsaya hallo ga abin da za ka kai ka karanta fatiha bayan fatiha karanta sura bayan ka daga hannu kai kabbara kai ruku'i ka kaga sai zaman to akwai nau'in min sa'ama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi wannan raka'a ɗaya da na koya maka kenan wa qis ala zalika kai kuma sai kai kiyasi daga nan kenan sai ka doka akan wannan raka'a ɗaya da koya maka sauran raka'o'i su ma sai kai su haka nan sai dai in bambance bambance da ba za a rasa ba wala su kuma bayani akan su zai zo a nan gaba malik ya cewa fa idza fa'alta zalika idan ka aikata haka faqad tammat salatuka sallaka ta rige ta cika amma wa in anqasta minhu shay'an anqasta min salatika amma in ka rage wani abu daga cikin waɗannan ababin da na karantar da kai ya kai khallal to haƙiƙa ka rage wani kaso daga cikin sallarka to bina'i akan haka malume suke cewa duk lokacin da sallarka take kama da sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ladanka yana yawaituwa duk lokacin da sallarka take baya baya abu kaza ba kai ba abu kaza ba kai ba duk da cewa bai bata wata sallah yanzu ala sabili misal dora hannun dama akan hannun hagun kaga idan mutun zai zo yayi sallah bai dora hannun dama akan hannun hagun bai runguma saman kirjin shi sallar shi tana nan amma dai ya samu ragowar lada saboda mutumin da ya dora hannun shi na dama akan na hagun tunda shi yayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai kuma ka zo kai wani abin da manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi ba duk da kenan bai kore maka ladan sallah gaba ɗaya ba amma sallarka ta samu me ragowar lada to shine annabi manzo Allah yake ce mushi wa in anqasta minhu shay'an anqasta min salatika in ka rage wani abu daga cikin wannan abun da na koya maka ya kai sallah to ka rage wani nau'i na lada na sallarka sai yake cewa wa kana yarfa'u yadayhi ahyanan haka wajen dagowa in ya dago daga sujada ta biyu anan ma wani lokaci yana daga tafin hannayen shi ayi so sai yazo zuwa ga jilsatul istiraha wanda za mu zo anan gaba mu yi magana akan ta to anan malam ya kawo wasu maganganu kafin mu je zuwa ga gaba ta gaba kina zu mun samu raka'a ɗaya cikakka yanzu bayanin da zai mana tasowa zuwa ga raka'a ta biyu ya ya kamata ka taso kafin ka taso me ya kamata kai da sauransu malik ya ce bayan abin da ya shahi kenan za mu dauki babin gaba ɗaya wanda ya gabata masailin da suke ciki su ne kamar haka bayan karanta azkar da malam ya kawo rabbighfirli ko kuma mutai ya ce allahumma ghfirli warhamni wajburni wa'afini wahdini warfa'ni har zuwa karshe malam ya ce almas'alatu thaniya ya ce athabitu anna rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu hadhihi alazkar madalla yana ambata wadannan azkar din a cikin sallar dare amma ba abin da zai hana ka ambace shi a cikin sallah war take ta me ta farilla saboda babu wani bambanci tsakanin waccan da wannan bangaren da ya shafi ayyukan da ake aikatawa mas'ala ta gaba maliki ta kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbir ahyanan malati fa fihi mashru'iyyatu raf'il yadayni ma'a hadha at-takbir ahyanan kamar da ni bayani da ku kenan babu laihi wajen kabbara Allahu akbar zaka ji zuwa ga sujada zaka iya daga tafin hannayenka amma wani lokaci shine ahyanan wani lokaci zaka daga amma wani lokaci kuma zaka bar su a yanda suke to bayan shi ko malai kawo mas'ala ta lokacin da ka taso yanzu daga sujada ta biyu abinda ake yake kanka shine jilsatul istiraha bi ma'ana zama da ake dan takaitacce na dan hutawa kafin ka cira zuwa ga raka'a ta biyu jilsatul istiraha malik ya cewa mu karanta matanin abinda malam ya kawo malik summa yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji' kull 'azmin ila mawdi'ihi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yastawi qa'idan sai ya komo ya daidaita yana zaune wani irin zama yace ala rijlihi al-yusra kenan iftirash ala rijlihi al-yusra zai komo ya zauna a saman kafar shi ta hagu kenan ya kafa kafar shi ta dama mu'tadilan yana daidaice sai ce hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi har sai kowace gaba ta koma gurbin ta yanzu raka ɗaya ce ko to wannan ana mana magana ne kan ya cira zuwa raka'a ta biyu sallallahu alaihi wasallam kenan kafin ya cira sai ya komo ya zauna sai kowace gaba ta dauki wurin ta ga inda ya kamata ta zauna to wannan abin da ya shahi jilsatul istiraha ko ko mu ce zama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi na dan hutu kadan kafin ya je zuwa ga raka'a ta biyu to wani abu ne wanda shi mai littafin Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya samu ja'in da wasu daga cikin malamai wanda suka kawo wasu asar ko kuma wasu nusu suke ture irin wannan jilsatul istiraha amma a dalilin abin da zamu ji a yanzu zamu tabbatar da cewa lalle wani zama ne wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin shi kuma mas'ala ce wanda daga cikin masail wanda mutane suna wahaltar da kansu akan ta kiran yana kyau zamu karanta duk abin da malam ya kawo anan game da abin da ya shafi wannan zaman na hutu malam ya ce wa thumma yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji' kullu 'azmin ila mawdi'ihi malam ya ce hadha al-julus al-khafif wannan dan zaman da manzon Allah yake takaitacce ba jima yake ba yace allazi kana yajlisuhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama sai yace fir rak'atil witr manzon Allah yana yin su a cikin raka'o'i na witri min salatihi daga cikin sallar shi to anan raka'o'i na witri wani irin witri yake nufi mara misali in yayi raka'a daya ya raka'a farko ko zai koma ta biyu yanzu a tsari kaga wannan raka'a daya da sunan ta wutri raka'a ce daya wanda bata da ruwa to yanzu in zai zo zai ta zuwa ga raka'a ta biyu sai dan yi wannan zaman dan kadan wanda ake kiran shi da suna jilsatul istiraha zaman dan hutu dan kadan to yana su a cikin raka'o'in da suke na mara na farko kenan sannan in yi raka'a biyu ya zauna yayi me yayi tahiyya ko dan ya meke ya ka raka'a ta uku yayi sujada guda biyu sai ya komo ya zauna ya tirsitul istiraha sannan sai ya meke raka'a ta nawa ta hudu kaga ita ma wannan raka'a ta uku mi sunanta witr sunanta ita ma marati to shine malaike ne anan sai ta fir rak'ati al witr min salatihi malaike ta yani aqiba ar-rak'a al-ula qabla an yartafi'a lithaniya karshen raka'a ta farko kan yaje raka'a ta biyu haka kuma karshen raka'a ta uku kan yaje raka'a ta nawa ta hudu sai malaike ta kana yajlisu jilsatan khafifatan samaha al-fuqaha jilsatul istiraha yana yin wani dan zama ta aitacce wanda malaman fiqhu suka ce ma wannan zama ne wanda yake na dan hutu kadan sai malaike ta wa qad zakara hadhihi al-jilsa malik ibn al-huwairis wanda daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi da suna malik dan huwairis shi ya ambato jilsatul istiraha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina ya ambato ta sai malaika ta wa malik ibn al-huwairis yaqulu malik ibn al-huwairis yake cewa qadimna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababa mutaqaribuna sai yake cewa mu kuma a lokacin muna matsayin samari wanda suke da karancin shekaru kuma shekaru kusa da kusa kana sun zo a cikin kuruciyar su suka zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dokan addini sai yace falamma makathna indahu 21 yawman yace yayin da muka yi kwana 21 a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna koyon addini sai yace wa aradna ruju'a ila qaumina sai muka so mu koma zuwa ga mutanen mu kenan mu koma garin mu da suka tashi komawa malik yake cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu to malik da kai da tawagganka sallu kama ra'aytumuni usalli kaji asalin hadisi inda yake ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah to malik ibn huwairis sai yake ce qala malikun malik sai yake cewa lamma zakara salatar rasuli sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake ambata wa mutane ga irin sallar manzon Allah shi kuma ya samu lasisi kai tsaye manzon Allah ya ce ku je ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi to kaga koda kai zaka ga wannan mutum ai zaka tambaye shi ya manzon Allah ya sallah to sai yake ambata wa mutane ga yanda manzon Allah yake sallah sai yake ce zakara minha ya ambata daga cikin yanda manzalla yake salla annahu kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu jilsatan qabla an yastawiya qa'iman fi rak'atil witri. Manzalla yana komawa ya zauna ya nutsu, yake cewa fi rak'atil witr a raka'o'in da suke marani, kenan raka'a ta farko ta kare za a je ta biyu sai zauna, raka'a ta uku za a je ta hudu sai ya taso daga sujada sai dan zauna, wanda wannan zaman kuma shine jilsatul istiraha, zaman dan hutu takaitacce. To kaga yake cewa a yastawiya qabla an yastawiya qa'iman fi rak'atil witr min salatihi, kaga hakaito mana yayi ga yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi. Malik cewa wa ma'ana qawlihi ma'anar fadar Malik ibn al-Huwairis cewa ar-rak'atul witr yace ya'ni aqiba ar-rak'al ula wa aqiba ar-rak'al thalisa, sai yake cewa li'anna ar-rak'atal ula witrun wal rak'al thalisa witrun fa kana sallallahu alayhi wa sallam idha ja'a ar-rak'at al-witr la yaqumu hatta yastawiya qa'idan, kenan baya cirawa daga rak'a ta farko yaje zuwa ta biyu har sai ya zauna, anya zauna anya so sai ya sake cirawa. Malik ce aqul, da haka nake cewa wa hadithu Malik ibn al-Huwairis, kenan kamar raddi ne zai ba wanda suke kore jisatul istiraha, sai ce hadithin Malik dan Huwairis sai ce dalilun ala mashru'iyyatil jilsatil istiraha hadhihi mutlaqan, dalili ne karara a sake wanda yake nuni akan mi cewa lalle jilsatul istiraha wani abu ne wanda mashru'a, abu ne wanda yake shari'a ce kuma akwai ta, mutlaqan magana a sarye kenan babu zancen wani hamayya. Sai Malik ya ce sawa lil kabir was saghir walish shabab walish shab walish shaykh wal mar'a ash-shaba wal mar'a al-ajuza, yake cewa wannan kuma duk dai babba ne kai, karami ne kai, matashi ne kai, lattijo ne kai, mace ce, karama ko babba, ko dukkan su gaba daya jilsatul istiraha an sunnanta ta kuma shuru'a ce. Anan kuma ya rushe wata ka'ida wanda su malaman suke cewa suke ganin ta a manzo Allah yayi wannan abu lokacin da ya tsufa, ai tsufa ne ya kama shi, da haka ai taso daga raka'a ta farko ta hanyar meke zuwa ga raka'a ta biyu dan zauna dan huta ta kai sai meke. To kaga shi ko Malik ibn al-Huwairis me yake cewa wa nahnu shababa, muna cikin kuruciyan mu shekaru mu ta sawiya. To kaga kenan kuma ya ambato mana wannan zama, kenan dalili ne akan ta a shari'a cewa zan tsufa bane ba. Malik ya ce yushra lahum jilsatul istiraha, kenan waɗannan gaba ɗaya da yaro da babba da ƙarami da wane ne da mace da namiji an shar'anta musu wannan zama. Sai ce wa hadhihi min as-sunani allati kana yaf'aluha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama ahyanan wa yatruquha ahyanan. To ita wannan zaman ta jilsatul istiraha ita ma ba kullum ake yin ta ba, wani lokaci manzo Allah yana yin ta, wani lokaci kuma baya yin ta. Kenan yin jilsatul istiraha kowane lokaci ya khalafa wa sunna, ya sa'a wa sunna, kuma rishin yin ta kwata-kwata shi ma sa'a wa sunna. Amma anan maganar da malam yake har ya kawo hadisi da dalili, saboda duk abin da ya tabbata a mizanin shari'a komin abin da yanda ake karami ne, to dole sai an tabbatar da shi saboda shari'a ce ta Allah, bayan da za a kore shi. Tunda yanzu misali wani idan misali wani zai daga baki ce jalsatul istiraha kwata-kwata kawai babu ita yayi jukurinta, ko yace ba addini bane ba, wannan abin zai isa ya bar musulunci. A dai lokacin da kai an kana sallah an kabarta sallah ka tana daren takan, sai dai a samu ragowa na lada. Amma mutum in yi inkarinta tare da cewa ya ga hadisi gashi nan tabbatacce, ya tabbata cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wannan, kenan in ya kore ya kore wani abin da manzo Allah ya zo da shi, wannan shi kuma hatsari ne zai isa ka kafar musulunci. To a dalilin haka malamai suke tsaya akan irin waɗannan masail da su yi bayani, shine malai yake cewa wa yatrukuha ahyanan, sai malai yake cewa dalilu ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha ahyanan wa yatrukuha ahyanan, dalilin da yasa malam yace anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta wani lokaci kuma yana barin ta wani lokaci, ga dalili. Sai yace wa dalilu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dalili akan haka shine lalle huwa anna ba'd as-sahabata radiyallahu anhum lam yadhkuru hadhihi al-jilsa fi sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam, an samu wani kaso daga cikin sahabbai wanda ba su ambato wannan dan zaman ba dan takeicce daga raka'a ta fari kafin aje ta biyu kuma lokacin da suna wasafa sallar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wasta wannan magana an gane kiyan su abinda suka gani sun gani a lokacin da manzo Allah bai yi ta ba ita jilsul istiraha abinda suka gani a lokacin bai yi ta ba amma shi kuma Haris wa Malik ibn al-Qurayswa shi kuma ya gani a lokacin da manzo Allah ya tunda kenan wani lokaci yana yi su wanda suka rawaito babu ita babu jilsul istiraha kenan ba su gani bane ba shi kuma wannan da ya rawaito akwai ta shi kuma ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kenan wannan dalili ne akan cewa wani lokaci yana yi wani lokaci kuma yana mi yana bari to shine abu aikin da malamai suke so dauko tsakanin waɗannan nusus gaba daya sai su hada sai su fito da sakamako guda kenan wani lokaci kai wani lokaci kuma ka ketare shi shine malai yake cewa anan yake cewa wa hadha yadullu ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama yawa malai yake cewa mimma yadullu anna as-sahabata radiyallahu anhum shahadu ar-rasula la yajlisu jalsata al-istiraha sun gani bai irin wannan zama ba wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a dalilin haka fa nafau hadhihi al-jalsa sai suka kore ta a cikin siffa da suka haka to siffa sallar manzo Allah musu zo da ita ba to wannan bangare ɗaya kenan yake cewa wallazina athbatuha wanda kuma suka tabbatar da wannan zama alimu ma lam ya'lamuhu ulaika su kuma sun san abin da waɗancan ba su sani ba malai yake cewa وهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها احيانا ويتركها احيانا وسن غني وسو بس غني ما كان ينهي وان لوكتي وان لوكتي كما باياي wannan shine maganar da malam ya anan sai malik ya kawo maganar cewa wannan jilsatul istiraha akwai ta saboda shi malik ibn al-huwairis yake cewa lokacin da muka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da muka yi kwana 21 manzala ce kuje sallu kama ra'aytumuni usalli qala sai malik yake cewa ataina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababa bimana sigharun muna kanana muna matasa to kenan wannan kuma ya hada kowa da kowa da sauran bayani mai tsawo da malam yi ana wanda idan muka ce zamu karanta shi lokacin namu da yawa zai tayi wannan kenan a magana akan jilsatul istiraha zama da ake takaitacce na hutawa tsakanin ka taso daga sujada ta biyu kafin ka miƙe zuwa sujada ka taso daga sujada ta farko ta biyu kenan a cikin raka'a ta farko kafin ka miƙe zuwa sujada ta biyu raka'a ta biyu wani lokaci kai wani lokaci kuma ka miƙe kai tsaye haka sunna ta tabbatar magana ta ga malai yake cewa al-i'timadu 'ala al-yadayn fi an-nuhud ila ar-rak'ati bi ma'ana dogaruwa akan alal yadayni dogara akan hannayenka fin nuhubi lokacin da zaka tira ila rak'ati thaniya zuwa rak'ati biyu zaka taso ne mu'tamidan ka dogara akan kafafuwanka ko kuma zaka dora hannayenka a saman kasa ka dogara a saman su sai ka tira ka miƙe zuwa rak'ati biyu to shine malaiki daga yin daga babin da malam ya kulla kana fahimtar cewa zaka dogara akan me tafin hannayenka kuma ita ce magana ta hirinjaye akan dalilan da malam zai kawo anan gaba al-i'timadu 'ala al-yadayn dogaro a saman hannaye guda biyu fil nuhud ila ar-rak'ati domin cirawa zuwa ga raka'a ta gaba sai ce summa kana sallallahu alaihi wa sallama sannan ya kasance annabi Muhammad tsira da amsa Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya yanhadu yana cirawa zuwa ga wata raka'a alal mu'tamidan alal ardi ila raka'ati thaniya yana mai dogara da tafin hannayen shi a saman kasa ya cira zuwa ga raka'a ta biyu sai malai yace wa kana ya'jinu fi salati kuma ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu yana dunkule yana cibre hannayen shi lokacin da zai cira zuwa ga raka'a ta gaba to wannan asalin dunkule hannun da kai ga ana yi kaga dalilin shi to al-ajnu kamar shine siffa ce ta dama irin gari irin na alkamar suke a wancan lokaci in zan za a yi gurasa to al-ajal kenan dama siffar dama shine a jimka haka an gane to shine din zaka cira raka'a ta gaba kai ma sai ka jimka ya utsinka sai ka dogara akan su sai ka cira asu dan guda mu gani to zauna ne sai ka wannan yawa kenan kai zai satul israha zaka cira raka'a ta biyu yawa haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake shine ce wa kana ya'jinu fi ssalati baka ne sai ya ƙara bayyana cewa ya'tamidu ala yadayhi idza qama yana dogara akan hannayen shi idza arada alqiyam lokacin da yinwa zai tsira zai tashi wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nahada fi rak'ati thaniyati ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tsira zuwa raka'a ta biyu istaftaha bi alhamdulillahi rabbil alamin yanzu ya tashi raka'a ta biyu yanzu yana miƙiya babu zancen me du'a istiftahu salat addu'a buɗe sallah babu ita kawai yana tsayuwa istaftaha bi alhamdulillahi rabbil alamin yana tsayuwa kawai sai fara suratul fatiha sai ce wa lam yaskut baya yin shuru irin wannan shurun da yake yi a raka'a farko bayan kafarar harama to amma baya yin shuru yana nihin cewa shikenan an kore babu maganan yin bismillah kafin a fara karanta fatiha alhali magana mafi rinjaye daga cikin maganganun malumai ita basmala a suratul fatiha tana cikin ayoyi can da Allah ya ce wa laqad atainaka sab'an min al-masani sai ce wal qur'anul azim sab'an min al-masani in ka bibi ayoyi fatiha za ka ga su bakwai ne amma haifat eh sai bismillah ta shiga ciki to anan malume suka ce bai kore hadin bismillahir rahmanir rahim sannan abinda ake ji bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsira ya tsaya kawai shine alhamdulillahi rabbil alamin daga nake dauka kenan wannan basmalan zai ta asirrance to shine malaka ya ce walam yaskut wa kana yasna'u fi hadhihi ar-rak'a mithlu ma sana'a fil ula mazalla yana aikatawa a cikin wannan raka'ar kwatankwacin abinda yake aikatawa a cikin raka'a ta farko kenan zan yi alhamdu sai karanta ta sura bayan alhamdu bayan sai je zuwa ga ruku'i bayan ruku'i taso yayi kaza har zuwa kamar da aka yi anhari sai yake ta illa annahu kana yaj'aluha aqsar min al ula kama sabaqa sai dai bambancin da ke tsakanin raka'a ta farko da raka'a ta biyu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana sanya raka'a ta biyu ta zamanto ita ce mafi gajarta sama da raka'a ta fari kenan misali raka'a ta fari ya karanta suratul fatiha bayan fatiha ya karanta wata sura mai tsawo yanzu ala sabil misali mu dauki a raka'a ta farko ya karanta suratul tin misali in yazo raka'a ta biyu sai ya dauko misali suratul maun ara'aita alladhi yukadhibu biddin kaga idan kai mu karana tsakanin waccan sura da wannan sura ta biyu wace ta hitsawa cikin su so ta tin ta hitsawo kenan sai raka he karanta ta raka'a ta fari amma raka'a ta biyu sai karanta suratul misali al-maun saboda ita ce mafi gajarta akan suratul tin malaka ta kama sabaka kamar yadda bayanai suka da kai suka gabata to masail din da malaka ya kawo karkashin wannan babi kenan insha Allah ta'ala zamu bar shi zuwa karatu na gaba da izinin Allah kuma da irin maganganun da malamai suka yi akan abin da ya shahi cirawa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da hannayen shi da sauran bayanai akan dunkule hannu lokacin da za a tashi zuwa raka'a ta biyu ko raka'a ta uku ko raka'a ta hudu abinda muka ji na aiki Allah babu iko aikatawa abinda muka ji na bari Allah madaukakin sarki ya samu bari اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم